katan barin una boyer gwatsafin kina mun aka boyen gumboye hakin mu gashi ba min ahamma da ahamma fitamone azza dikin dan boye kakin sai mun da hide boy fite lekod gannuhu fitamana nuhu dogwa dunda barin domo nakin gagna kuma boye na kragakin fag na buwaran biin ce zad hanan dubba dalanan boyen akin monakin makina zo duban fagakin kina orefte kina unara gwagin boyen akin den fitamana nuhu gobwa rakomben rentin brebre mahode da bangin da bafkin bau dukadi masu waya chakren bii lekod gan bo jirgen bii ambi brebre men mishi dume guna suka gan da barin hunan bre nuwa fudda na jirgen biin ko dugu cha mana bar na krebo aran biye da shahma hekin sai umoshin da gan kina zahma dala na shi ba min hakin tikina zudin den sai shi cin bi brebreme na shi fita mana nuhu suka barin da shil makan gbegbek fude tikina suka jirgi daga bafuke hekina ho bo homa homa den fita pa da bafuken daga bi gan zimi famen ha pap 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 bari yanda amosin kina shikan duba bafkan ka duma yakin kina kalama kun kina mona nuhu punat bafkan amani ho mona tar gwaba fitanda kare gan shipad bafkan bi tarin yadda hanan dubban da bar tas gan kina ridiko amani hunda bar gan kin mbiran da maska jirge duwon jikin to kafidikina na yato bon barin boyar gwaboyen gumboyen kina bele kina hure kina tofolin kina ngala urashin kina vagonga kashe tikin gufte kina eleso a cigakin kina gbada wangan kina yadim shimboyen kina kura kina ngosa sa a cigakin kina gacaca kina hada maspalin bon kavala tikin kan kina pa kina bizakrewonin kina udze kina polishina krem dan vitkin kina mona mutayinjin da bari kina tsuka ka gwada shi na kragakin kina gbada barin biin kara fakin mutayinjin min den kina dibdi barin kina ga shibamin buwan shibami gagakin buna dikin dafte fita yala tikin kambambir dikin kin amma buwan ina akari makubongan fite mabzos kangan bo buwan ka shibam bamin nudumam gucin da shibami gamin ahma hisan kuman daga hafta ga can biin nu ma bare ne za mu da ga shibamin zikina duwo amma hutu mun gufta tace udan mazaduwo da hudo barin ce zu da kragan mamunde lekor gan yeso kristi elatin gumin tun zefte cambuta cangira kuma na kragan ga shibami gimin cappuna da bafkan masai za mu kafte nuwa da mai da gaska bafkan da barin na suka jirgi kinin burabo akitu ta san dar gwangun burkun sai shi ya mace ga yeso kristi unale nan gumbo in baranan shibami leni hide hide ya ortin cambur dan da gakin daga bigan hiya boytin kodugu ahim gandun dingan mbirgenda zikna duwa himbite nda anza mabari tetane ina karigwa chifte daga bwanuhu vogonga kayesu hiya boytin tsu.